Em chỉ vỡ ra khơi rồi.
Come on, it was so you do so day to be here. Are you mean it only for Tanajikin? I celebrate. Had in a castle, but a tease would see a chicken and let me hear. Yea, guinea chicken and tongue wonder what we are here. You should never come to the Zata be a young one. Da ina da hali jawo shi zanye da shi dai zobe so da siyasa ce tabbas da nai zabe domin koye mene ni sar da ya zarcewa gombe soyayya ce soyayya ce soyayya ce soyayya. Kin ga banga guri na zamawa zanyi shawagi ko cikin daji inda kike bana ginje ba bana a kasa bana a sama inda ganki bazan dawo ba gunki zan tsaya ko a gidan haya na aje ki ba kyakin zama ba ke nake jira karki makara da rashin ki bazan aure ba ki yi ba gana wanda zan tuna da sautukan ki bazan manta ba eh ba laifi na bane tawa ki yo kira da gaggawa lalle na shanki ya dame ni ina da na ci bare barci ni da an san ki nan nisa an kasa ayi mun tausa ko na kiran ki ba kya dauka a hakin bar da nan cikin kunci wa za ta mai ya gurbin ki ba a iya cire son ki a zuciya ta ba daɗi kullum tana yi min ɗaci sarauta na gidan sarki ni ko na zama bawanki in babu ke akwai matsala ga zuciya tana huce da zan iya ɓacewa ma da na ɓace na zo nan ma inda kike nake burin na zo gurin mashahid ma inda na kai da kawo.